idan muka dawo bangaren hada-hada da sai ƴan wasan ƙwallon kafa na duniya ko mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya karanta rade-raden da ake yi ake yayatawa na cewa yana zama kin ɗan wasan Barcelona Lionel Messi. Mourinho ya ce yana da yakinin Messi zai kammala ko kuma zai gama wasannin ƙwallon kafansa ne a kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Har ila yau kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United tana yunkurin ƙarawa ɗan wasanta mai suna Zlatan Ibrahimovic kwantirakinsa, inda suke yunkurin zuwa shekara ta 2018 ya zai bar club din. Ɗan wasan Real Madrid mai suna Isco ya ce yana jin daɗin zama a ƙungiyar ta Real Madrid, don haka yana da sha'awar ƙara kwantiraki nan gaba a ƙungiyar. Kungiyar ƙwallon kafa ta Wolves ta ce ɗan wasanta mai suna Julius Draxler ba na sayarwa ba ne. Mai tsaron baya na kungiyar ƙwallon kafa na Arsenal Laurent Koscielny, ɗan shekara 31 da haihuwa, ya ce tsakaninsa da kungiyarsa ta Arsenal mutu ta raba, huta lafiya.